بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافير لهدي شاء أكوغ وتربيء الآخر هجر منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو دياد ريهدو دا 42 وانديدا چي دا رانر 29 غوتا نوفمبر شكرا ميلادية تدبو بيو دا 20 wannan shine darasina 94 cikin jerengiyar darussa daga littafin Alfiyatul Iraqi ta Imam Al-Hafiz Zainuddin Abu Al-Fadl Abdul Rahim bin Al-Husayn Al-Iraqi wanda ya rasu shekara ta 806 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Zamu tashi a inda malai yake cewa a cikin wato faslin da yake magana akan ma'rifatu man ikhtalata min as-siqat. يجي وفي الثقات من أخيرا اختلط فما روى فيه أوبهم الثقات نحو عطاء وهو ابن السائب نحو عطاء وهو ابن السائب وكل جريري سعيد وأبي تيانا مكبعكو وكل جريري سعيد وأبي إسحاق ثم إن ثم ابن أبي عروبة ثم الرقاشي أبي قلابة كذا حسين السلمي الكوفي وعارم محمد والثقفي كذا ابن همام بصنعاء إذعمي والرأي فيما زعموا والتوأم وابن عيينة مع المسعودي وآخرا حاكوه في الحفيد ابن خذيمة مع الغطريف مع القطيع أحمد المعروف. هنا تشكي بدا بياني أكن من اختلط من الثقات، بياني أكن أمنتتو ودن سكا سامي روتي ورق أقلوا كو سكا سامي من شكراتنسو أكر شر يوسو. Dama kamar yadda muka ji bayan ya ambaci waɗancan har zuwa inda yake cewa wa kal jurairi sa'idin kaman kuma al jurairi abu mas'udin sa'id ibnu iyas al basri wanda malami ne cikin thiqat ya samu ikhtilati kamar yadda ibnu hibban ya faɗa gabanin rasuwarsa da shekara uku a rayuwarsa. Bayan da muka ji wannan sai malam ya ce na gaba shine wa abi ishaqa ai waka abi ishaqa as-sabi'i kenan abu ishaqa as-sabi'i dai daga cikin manyan malaman hadisi mutanen kasar kufa dai daga cikin as-siqat al-asbat al-imam al-khalili ya faɗi wannan magana game da abu ishaqa cewa ya samu ikhtilati hakanan al-fasawi yaqubu lil-fasawi ya kaito wannan magana daga cikin daga ahlul ilm kamar yadda al-imam az-zahabi ya ambata a cikin mizanu al-i'tidal fi naqd ar-rijal. To bayan da al-imam az-zahabi ya ambaci wannan magana daga yaqub al-fasawi sai kuma yake cewa yana shi bai yadda da haka ba, yace bal shakha wa nasiya ba ikhtilat ya sama ba, a ya tsufa ne sai ya manta abubuwa. Yace fa innahu qarabal mi'a dan ya kusa shekara 100. Sannan ya ambaci cewa daga cikin wanda suka ji hadisi a wurinsa agun Abu Isa as-Sabi'i bayan ya samu wannan ikhtilatin akwai Ibn Uyayna. Duk wannan maganar sana a cikin tafsir Mizanul I'tidal na al-Imam al-Hafiz az-Zahabi rahmatullahi alayhi. الإمام البخاري المسلم سرويته حديث وانا مالمي أبو إساق السبيعي تا حنيو يدا بند بان كمان تا حنيو شكاش ابن أوينا دن سيدي أمين بند تا حنيو ابن أوينا تا حنيو أكوي جيكو كنشو قدابيو تا دبان سسوني إسرائيل ابن يونس دا يوسف ابن إسحاق دا إرنسو عمر دا زهير ابن za'ida da wasu daga cikin malamai waɗanda ba wannan ba. Abu Isaka Sabi'i an yi sabani game da shekarar rasuwarsa, wasu na ganin shekara ta 100 ne da 29 ko da 8 ko da 7, wallahu alam. Haila yau daga cikin tabi'ai daga cikin malamai waɗanda suka sami rudewa, sai malam yace thumma ibn abi aruba, sai kuma sa'id ibn abi wake kafin nan sa'idul al-maqburi ko bai ambace shi anan ba, sa'id ibn abi sa'id al-maqburi shi ma ya samu ikhtilati kamar yadda Yaqub ibn Shayba ya faɗa cewa innahu taghayyara wa kadira wa ikhtalata qabla mautihi da shekara 4. Haka Simak ibn Harb ibn Aus al-Kufi shi ma kafin rasuwarsa, kamar yadda Jarir ibn Abdul Hamid yake faɗa cewa ataituhu fara'aituhu yabulu qa'iman faraja'tu wa lam as'alhu an shay'in wa qultu qad kharifa, nace to ina ganin ya rikirkice ne. Wannan yana cikin littafin Al-Kamil fi ma'rifati bin Al-Kamil fi du'afa rijal na Ibn Adi al-Jurjani, haka nan Tahzibu at-Tahzib da na Ibn Hajar. Thumma sannan kuma malam yace daga cikin waɗanda suka rude Ibn Abi Aruba ai kabna Abi Aruba, Ibn Abi Aruba yana daga cikin malamai shi ma da suka sami wannan matsala. Sunan shi Sa'id ibn Mihran, Abu Aruba din shine Mihran kenan al-Basri, ana mashi alkunya da Abu Nadri, ɗaya daga cikin manya-manya malaman hadisi ne. Al-Azdi yake cewa ya samu ikhtilati ikhtilatan qabihan, kamar yadda Ibn Hajar ya kawo a cikin Tahzibu at-Tahzib, kuma ya dade a cikin ikhtilati din shekara da shekaru kamar yadda suka bada labari. Ibnu Ma'inin ya ce bayan hazima da aka yi ma Ibrahim Ibnu Abdullah Ibnu Hassan, wannan da ya yi tawaye ma su Abu Ja'far Mansur, bayan wannan lokacin ne ya samu wannan matsala. Akwai maganganu da yawa akan abin da ya faru da shi da kuma suwaye suka yi riwaya daga gunshi sanda yake cikin hankalinsa da lafiyarsa, irin su Khalid ibn al-Harith da Rauh ibn Ubada da Sarrar ibn Mujashshir da irin su Abdullah ibn al-Mubarak, irin su Abda ibn Sulaiman, irin su Yahya al-Qattan, duk suna da riwaya daga gare shi tun yana lafiyar shi lau. Bayan ya samu rudewa kuma har ila yau, Rauh ibn Ubada ya yi riwaya a gurinsa bayan haka da Ibn Mahdi, da yake shi ma kamar yadda Abu Dawuda ya faɗa cewa inna sama'ahu minhu ba'd al-hazima, taka malamai sun tantance waɗannan hadisai game da shi. Hadisan su Rauhu ɗin da su Abdul A'la da aka rawaito daga gare shi duk suna a cikin Bukhari da Muslim. Sannan malamai yake thumma ar-Raqashi, sannan kuma ar-Raqashi shi ma ya samu wannan ikhtilati. Ar-Raqashi shi ne Abu Kilaba kenan, ana danganta shi a ce Raqashi nisba zuwa ga wata mata Raqash ibnatu Qais, Abu Kilaba wanda ana mashi alkunya da Abu Muhammad, an ce sunan shi Abdul Malik ibnu Muhammad ibnu Abdullah. Yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sita, babban malami ne cikin malamai. An ce ya samu ikhtilati kamar yadda Ibn Khuzaima ya bada labari. Daga cikin waɗanda suka ji hadisi a gurin shi daga baya-baya akwai irin su Abu Amr Uthman ibnu Ahmad As-Sammak da Abu Bakar Muhammad ibnu Abdullahi Ash-Shafi'i, waɗannan sa daga cikin wanda suka ji hadisi a gurin shi bayan ya samu wannan rudewa da ya samu. Wa kaza Husainu, haka nan kuma Husainu As-Sulami Al-Kufi, Husain As-Sulami, Husain ibn Abdurrahman Abu Huzail kenan As-Sulami, mutumin Kufa, dan uwan Mu'tamir, Mansur ibn Mu'tamir, cousin ɗinsa ne, ana ce mashi Sulaim ne kamar yadda malamai suka ce dan ai tamyizi daga mutane da dama masu irin wannan sunan Husain ibn Abdurrahman Al-Kufi da makamantansu. Shi ma ya samu cakuɗe ƙwaƙwalwa a ƙarshen rayuwarsa kamar yadda al-Imamu an-Nasa'i ya ambata, kamar yadda yake cikin littafin Ma'rifatu Ulumul Hadis na al-Hakim an-Naisaburi. Duk da yake akwai malaman da suka yi inkarin wannan rudewa ta shi kamar Ibnul Ma'in ya ce a ba haka bane, yana daga cikin, yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim shi ma, akwai riwayar Khalid ibn Abdullah al-Wasiti da Sufyan al-Thawri da Shu'ba da makamantan su, duk sarwaito hadisi da gare shi yana cikin Bukhari da Muslim da Hushaim, da kuma akwai riwayoyin da Muslim ya kadace da su, irin riwayar Jarir ibn Hazim da Ziyad ibn Abdullah al-Bakai da irin su Abbad ibn Awwam da makamantan su, waɗannan duk suna daga cikin waɗanda suka yi riwaya daga gare shi kafin ikhtilati ya rasu shekara ta 136 ko da 39 bisa sabanin masu labarin rasuwar sallallahu alaihi wa alim. Sai kuma daga cikin wanda suka samu ikhtilati hailewa akwai arim shine Muhammad ibn al-Fadl malamin su Bukhari ne, Abu Nu'man as-Sadusi al-Basri shi da kanshi Bukhari yake cewa innahu taghayyara fi akhir umrihi, kamar da yake cikin at-Tarikhul Kabir ya samu rudewa a ƙarshen rayuwarsa. Haka Abu Dawuda shi ma ya faɗa a cikin Su'alatul Ajurri yake cewa innahu qad zala aqlu, hankalinsa ya gushi. Haka Nasa'i ma yake cewa adu thiqat qabla an yaqtalita, yana cikin amintattu kafin ya samu rudewa. Haka Abu Hatim shi ma ya ambata kamar yadda yake cikin Al-Majruhin na Ibn Hibbana. Shi kan Ibn Hibbana bayan da ya rutu wannan maganganu sai yake cewa innahu khtarata fi akhir umrihi wa taghayyara hatta kana la yadri ma yuhaddithu bi, ya samu rudewa ƙarshen rayuwarsa ya canza har ya wayi gari bai san me yake fadi ba. Fa waqa fi hadithihi al-manakirul kathira, daka aka samu ababan kyama da yawa a cikin hadisansa. Fa yajibu tanakku, da haka wajibi ne a tantance an hadithihi fi ma rawahu al-mutaakhiruna, musamman riwayar daliban shi na baya. Fa idza lam yu'lam hadha min hadha turika al-kull, in an kasa tantance wanne ne daga wanne ne sai a yar. Al-Imam Adh-Dhahabi da yazo kan wannan magana a cikin al-Mizan, Mizanul I'tidal, sai yake cewa innahu lam yaqdir an yasuka lahu hadithan munkar, yatuhumi Ibn Hibban da cewa dama an san shi da inna fa innahu sakhafun, kuma yadda ya fada shi dama yana da kwashi kafafun mutane. Bayan da ya gama kawo duk waɗannan maganganun, da ya kamata sai ya kawo misalin hadisi din munkari, yace innahu lam yaqdir, ya kasa ya kawo an yasuka lahu hadithan munkar, yace sai zahabi yace wal qawlu ma qala ad-Darqutni, abinda za a dogara da shi shine maganar Darqutni cewa innahu taghayyara bi akhra wa ma zahara lahu ba'da ikhtilatihi hadithan munkar, tabbas ya samu canzawa amma bai ci gaba da karantawa ba, ballantana a samu yawaitan waɗannan hadisai da ire-iren su a ƙarshen zamanin a ƙarshen rayuwar shi. Daga cikin waɗanda suka ji hadisi a gurin sa ɗaliban shi arim kafin ikhtilati akwai al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi da Abu Ali Muhammad ibn Ahmad da makamantan su, wanda dukkan su ya ji hadisi, sun ji hadisan shi kafin ikhtilati, kamar da Ibn Hajar ya bayyana a cikin littafin Tahdhibut Tahdhib. Da waɗanda kuma suka ji bayan ya samu wannan matsala, a cikin su akwai Abu Zur'a, akwai Ali ibn Abdul Aziz al-Baghawi, yana da hadisi a cikin Muslim ta hanyar Ahmad ibn Sa'id ad-Darimi da Hajjaj ibn Sha'ir, waɗanda Muslim ke riwaya daga gare su zuwa ga Arim, ya rasu shi Arimu shekara ta 224 a cikin watan Safar na wannan shekara. Allah ubangiji ya gafarta mishi. Malam ya ce wa Saqafi, sai kuma hakanan Abdul Wahhab ibn Abdul Majid Abu Muhammad As-Saqafi nisba zuwa ga Saqif, mutumin Basra ne, ɗaya daga cikin Afiqat, kamar yadda aka ba da labari Abbas al-Duri ya ambata kamar yadda yake cikin At-Tarikh na Ibn Ma'in cewa innahu ikhtalata bi akhara, haka suka siffanta shi. Wannan kuma ya faru kafin rasuwarsa da shekara 3 ko 4. Al-Imam Adh-Dhahabi har ila yau a cikin Mizanul I'tidal anan yake cewa innahu ma darra taghayyuruhu hadithahu, wannan canzawar da yi bata cutar da hadisinsa ba. Fa innahu ma haddatha fi zamanihi bi hadithin, a sa'ad da yake cikin halin ikhtilatin nan bai sake karantawa ba, ya kawo magana da ya kafa hujja da ita akan wannan daga Abu Dawud cewa taghayyara Jarir ibn Hazim wa Abdul Wahhab al-Thaqafi fa hujiban nasu anhuma. Wadannan malaman sun samu canzawa, sai iyalansu da almajiransu na kusa suka tare su, suka hana mutane kaiwa gare su, sai suka bar su a gida ba sa samun wato su tattauna da mutane ko su ga mutane. Haka Al-Uqayli ya kamo ya kawo a cikin tafin shi Addu'afawul Kabir. To haka dama suka yi irin wannan. Idan aka lura malami ya samu tangarda, to sai a raba shi da ganin mutane, sai a bar shi a gida, sai dai ya zauna yayi sallah, ya ci abinci, in yana da wata bukata su mishi, amma ba zai karantar ba saboda kada a samu wannan matsala. Haka Imam Adh-Dhahabi ya ambata daga Al-Uqayli a cikin littafin sa Addu'afawul Kabir. To dan haka maganar da Fallas ya fadi da yake cewa innahu ikhtalata hatta kana la ya'qilu wa sami'tuhu wa huwa mukhtalitun yaqulu haddathana Muhammad ibn Abdurrahman ibn Thawban bi ikhtilatin shadid. To wannan yanzu kaga yana nuni zuwa ga ko dai a ce wannan abinda Fallas yake fada shine farkon ikhtilatin shi, da aka ga haka sai aka yi maza aka yi hajabin shi. Wannan shine abin da za a fassara, tunda ya za a gane ya samu ikhtilati sai yayi wata kila rana daya, mako daya, ko kamar misali nan kuna da wani a gidanku wanda a irin yadda ake yi da kuna da mahaukaci da sai a daure shi, to ya za a gane mahaukaci ne ya daure shi, sai ya fara aikin hauka, ya fara yawace yawace ko buge buge ko wani abu tunan, sannan za a yi mushaka. To shi ma haka wannan ma'ana, sai da yayi hadisi daya biyu uku sai aka ga alamar ikhtilati a hadisin sa, sai aka kama shi, sai aka sa shi a daka, baya hulɗa da mutane. Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisan shi ta hanyar Muhammad ibn Bashar Bundar kenan. Bukhari na riwaya ta wannan hanya da ta hanyar Muhammad ibn al-Musanna, ta hanyar Bukhari har ila yana riwaya da gaishe ta hanyar Azhar ibn Jamil da kuma Amr ibn Ali al-Fallas din nan da Muhammad ibn Salam al-Bikandi, duka malaman Bukhari ne da suke da riwaya ta hanyar shi Arif. Muslim kuma ta hanyar Ibrahim ibn Muhammad ibn Ar'ara da Isaac ibn Rawiya da Suwaid ibn Sa'id da Abubakar ibn Abi Shayba da Ubaidillah ibn Umar al-Qawariri, duk waɗannan malaman Muslim ne wanda ke ba shi hadisi ta hanyar Arif. Arif din wani babban malami ne jama'a, kamar yadda kaje an ce Arif wato kamar wani ruwa ne mai zuba wanda ya kayya gada, to haka yake zubar da ilimi. Daga kaga zai zama akwai asara a bashi a samu wannan matsala, sai aka yi marmaza, sai aka hana shi ganin mutane, duk in su sai a ce ku tafi malam bai da lafiya, ba malam zai samu ganin ku ba har sai da Allah ya dauki rayuwarsa kusan shekara uku. Wa kadhabnu Hammam, to haka nan kuma daga cikin malamai da suka samu ikhtilati akwai Ibn Hammam, kamar yadda ake karanta Hammad, haka za ka karanta Hammam. Shine wane kenan? Abdurrazzaq bin Hammam bin Nafi' al-Himyari ahadu thiqat al-Asbat, ɗaya daga cikin manyan malamai. Abdurrazzaq as-San'ani daga sani mai musannaf ya bi San'a, haka za ka karanta shi maqsuran saboda darura ta waka, maimakon San'a'u sai a ce San'a ai qasru, maimakon ai maddudin bugari shahararre a kasar Yaman. Iz'ami, yayin da ya makance kamar yadda Ahmad ibn Hanbal ya faɗa, kamar yadda Abu Zur'a ad-Dimashqi ya ruwaito daga Ahmad ibn Hanbal yake cewa atainahu qabla al-mi'atayn wa huwa sahihu al-basri, mun tafi garin San'a gurin Abdurrazzaq kafin shekara ta 200 idan shi lafiya kar. Wa man sai Ahmad yake cewa wa man sami'a ba'ad dhahabi basrihi fa huwa da'ifu as-sama', wanda duk ya ji karatu a gunsa bayan lalacewar ganinsa, bayan ya makance to jinsa na da rauni daga Abdurrazzaq as-San'ani. Haka Abu Zur'a Dimashqi ya rawaito a cikin tarihinsa daga Imam Ahmad ibn Hanbal. Haka nan Al-Asram shi ma ya rawaito daga Ahmad yana cewa man sami'a minhu ba'ada ma amiya fa laysa bi shay'in, wanda da ya ji hadisi daga Abdurrazzaq bayan ya makance to ba wani abin a zo a gani bane, wa ma kana fi kutubihi fa huwa sahihun, amma abin da ke cikin littafin shi Imam Ahmad yake cewa wannan mai inganci ne. Wa ma laysa fi kutubi fa innahu kana yutallaqanu fa yatallaqan, abin da bai cikin littafin shi kuma ana mishi talqini kuma yana karba mizi, ya kawo duka wannan bangaro a cikin Tahdhibu al-Kamal. To da haka daga cikin wanda suka ji karatu a gun agun malam Abdul Razak Sana'ani kafin ya makance akwai shi kan shi Ahmad ibn Hanbal da abokin tafiyar sa Isaac ibn Rawiya da Ali dan Madini da Waqi' ibn al-Jarrah da Ibn Ma'in Allah ya gafarta musu gabaki daya duk waɗannan sun ji karatu a gun sa kafin ya samu rudewa wanda suka ji kuma bayan makancewar sa akwai Ibrahim ibn Mansur al-Ramadi akwai Ahmad ibn Muhammad ibn Shubbawiya akwai Ishaq ibn Ibrahim ad-Dabari mu kiyaye musamman shi ad-Dabari akwai maganganu akan shi game da wannan matsala Ibrahim al-Harbi yake cewa mata Abdurrazzaq wal-Dabari sittun aw sab'u sini yana ma yaro dai kankani inji Ibrahim al-Harbi lokacin da shi wannan din ya rasu da haka zabi yake cewa da yazo kan magana sai yake cewa itanabihi abuhu fa asma'ahu min Abdurrazzaq tasanifahu walahu sab'a sinin baban shi ne ya kula da shi ya jawo hannun shi ya kawo shi makaranta al-Imamu Abdurrazzaq ya koya mishi karatu yana da shekara 7 haka zabi ya kawo cikin dan da itidar haka Ibn Adi yake cewa innahu stusghira fihi ana kankanta girman shekarun sa da haka ba a karbar riwayar sa kai tsaye sai an gwada da ta manyan daliban waɗanda suka fi shi girma dan haka Ibn Salahi da yazo a cikin littafin sa yake cewa qarwajatu fi maruya an ad-Dabari an Abdurrazzaq ahaditha istankartu hajjal na ga hadisi munkarai da yawa a ciki fa ahaltu amraha ila ad-Dabari da haka sai nace wannan matsalar daga Dabari ne lianna sama'ahu minhu mutaakhiran jiddan so da yaji hadisi a makara kwarai daga gare shi shi ma Ibn Hajarin da yazo yana magana akan wannan matsalar shi ma haka ya sake maimaitawa yake cewa almanakirul waqi'a fi hadisi ad-Dabari inma sababuha annahu sami'a min Abdurrazzaq ba'da ikhtilatihi fama yujadu min hadisi ad-Dabari in an Abdurrazzaq fi musannafati Abdurrazzaq fala yulhaqu ad-Dabari minhu tab'atu illa in sahafa wa harrafa yace yaji agun shine bayan ikhtilati amma da haka ba idan an samu hadisi a cikin littafin al-musannaf musannaf na Abdurrazzaq to kada a ce Dabari din dan dama akwai ikhtilatin ya faru to hadisin Abdurrazzaq Sanani a cikin Bukhari da Muslim yana nan ta hanyar musamman Ishaq al-Rawiya da Ishaq ibn Mansur al-Kausaj kenan da kuma Mahmud ibn Ghailan dina cikin Bukhari da Muslim akwai kuma Bukhari ya ruwaito daga Ishaq ibn Ibrahim ibn Nasr al-Sa'di da kuma Abdullahi Ubaydullah ibn Muhammad Abdullahi ibn Muhammad Amin al-Musnadi da kuma Yahya ibn Ja'far al-Bikandi da Yahya ibn Musa al-Balkhi mu'allaqan to sai kuma ta wajen Muslim ta hanyar Ahmad ibn Hanbal da Ahmad ibn Yusuf da Hajjaj ibn Sha'ir da Al-Hasan ibn Ali al-Khallal da Salama ibn Shabib da Amr ibn Naqid da wasunsu wa ra'ayi sai yace war ra'ayu to sai kuma haka nan an lissafa daga cikin waɗanda suka samu ikhtilati bayan sun tsufa war ra'ayu da malam mai ra'ayi wani kenan Rabi'a ibn Abi Abdurrahman Farrukh al-Madani shi yake nufi da war ra'ayu saboda shi ma ya kasance didda abin nan sanin shi da ilimin sunna ya kasance yana magana da a gani na yasa suke ce mishi sahibul ra'ayi kuma kamar da sai ce fi ma za'am amma fa haka ake fada akwai ta baba game da magana Ibn Salahi ya kawo ta yake cewa innahu qila innahu taghayyara fi akhir umrihi wa turika al-i'timadu alayhi lidhalika ya rude a ƙarshen rayuwarsa sai aka daina dogara da shi sakamakon wannan magana Ibn Salahi kada ya fade ta da haka ake ganin cewa magana ce mai rauni dan haka shi kanshi a Iraki a cikin sharhin da ya tafsira sai yake cewa la a'lamu ahadan takallama fihi bil ikhtilat ban san wani daban da yayi magana akan shi akan ikhtilati ba wasu kuma malaman kamar yadda al-Waqidi ya kawo a cikin littafin abinna Ibn Sa'd ya kaito daga malamin shi al-Waqidi a cikin littafin shi tabaqat yake cewa kanu yattaqunahu limawdi'ir ra'yi daliban hadisi suna gudun shi ne saboda tsoron kai yaje ya ba su ra'ayi ba sa san ra'ayi sun fi san hadisi sai suke gudun shi wallahu alam sannan yana cikin littafin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid na Ibn Abdul Barr an-Namri yake cewa daga Abdul Aziz ibn Abi Salama yace qultu li Rabi'a fi maradihi alladhi mata fihi inna qad ta'allamna minka wa rubbama ja'ana man yastafkina fi shay'i wa lam nasma' fihi shay'an fanara an ra'ayna khayran lahu min ra'ayhi li nafsihi fanuftihi فقال أقعدوني ثم قال ويحك يا عبد العزيز يا عبد العزيز لأن تموت جاهلا خير من أن تقول في شيء بغير علم لا 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 ثلاث مرات وانا ذلك بينا تنبيشك تعالى قال تمالا من ذلك علمي أقولك من قولي على سفر الخير ومتنيا كنزو يمانا تنبيع وانا لوك تيسي مغتشو أبا مدى علمي ما أنا أبا مدى وانا سنة وانا أثري أكي شما فتا مشد أبند مكي غنن أغنم مني ra'ayinmu ne yana kunta sai ya ce a ka'iduni ku zauna da ni sai ya ce kai cankawa ne yanzu kai haka zaka dinga karantawa ka mutu jahili baka san abu ba yafi maka sauki fiye da ka je kai fatawa ba tare da ilimi ba sai yana cewa ashe abin da yake fada da ake ce ma ra'ayi din ba wai kawai shaci fadi bane yakan kalli wasu usul da qawaid ne sannan sai ya fada Allah ya gafarta mishi ya rasu shika ta 242 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sorry 142 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina wattau'an sai kuma haka at-tau'ani shine Salih ibn Abi Salih kenan maula Ummu Salama wanda tabi'i ne cikin siqat ana mishi nasaba zuwa ga wata mata mai suna Umayya yar gidan Umayya dan Khalaf al-Jumahi wanda yake ce ma Tau'ama ɗan biyu ne su da aka tashi sa musu suna sai aka sa wa ɗaya suna ɗaya kuma sai aka bar ta ba suna ɗaya aka sa mata suna wannan kuma sai kawai aka ce mata ɗan biyu sai suna ya bi ta kawai at-Tau'ama na fata mun gane to shi kuma sai yabo ana ce mishi maulat Tau'ama bararran bawan Tau'ama saboda a gurin ta yake rayuwa a gidanta aka san shi ita yake ma'ayyuka da yake asali Ummu Salama ce uwar ɗakinsa to wannan shi ma ya samu ikhtilati kamar yadda Ahmad ibn Hanbal yake fada a cikin littafin shi na Al-Ilal wa Ma'rifatul Rijal da kuma Ibn Ma'inin shi ma ya fada yace kharifa qabla an yamuta ya samu gurguran baki kafin ya rasu haka yake cikin littafin at-Tarikh na Abbas al-Duri Ibn al-Madini ma yake cewa kharifa wa kadira ya tsufa ya zama bakin shi ya canza haka Ibn Hibbana a cikin littafin shi al-Majruhin ya kawo yake cewa tagayyara fi sanati 25 wa 100 shekara ta 125 ya samu matsala waja'ala ya ati bima yushbihu al-mawdu'at an al-thiqat sai ya dora zuwa da hadisai wanda suka yi gama da na ƙarya daga kuma malamai amintattu yace fakhtalata hadithuhu al-akhir bi hadithihi al-qadim wa lam yutamayyaz fastahaqqa at-tark da haka hadisin shi na baya suka cakuɗe da juna ba a iya tantancewa ba fastahaqqa at-tark da haka akai watsi da hadisin shi da haka ga Salihu Murtaba malamai suna raunata riwayoyin da ba a tantance game da shi ba daga cikin waɗanda suka yi karatu a gunsa bayan al-Ikhtilat akwai Sufyanu guda biyu Sufyanu Thauri da Sufyan ibn Uyayna kamar da shi ibn Uyayna yake cewa samitu minhu wa lu'abuhu yasilu na ji hadisi a wurin sa yana zubar da miyau kamar wanda ya samu stroke haka yace wa lu'abuhu yasilu saboda shekaru ko rashin lafiya yace wa ma alimtu ahadan min ashabina yuhaddithu anhu la malikun wala ghayruhu shi amma duk malaman ba sa koyar da hadisin shi maliku baya koyar da hadisin shi haka wurin sa ba dan haka hadisan shi suna da rauni Allah ya gafarta musu shi kuma Ahmad ibn Hanbal sai yake tantancewa yake cewa idan aka samu an gane wanda ya koyi hadisi a gun shi kadiman can da da to ana karba wabnu uyaynatin ana karanta ku dai a ce wabnu uyaynatin za ka ga mishi wasalin biyu ko ka ce wabnu uyaynata ko mun gane wabnu uyaynatin da ibnu uyayna shine Sufyan ibnu uyayna abu muhammad al-hilali babban malamin nan na kasar kufa wanda ya zo na kasar makka ɗaya daga cikin a'immatul ilm Yahya ibn al-Qattan ya bada labari daga Muhammad ibn Abdullah ibn Ammar cewa shahidu annahu talata sanata 97 faman sami'a minhu fiha wa ba'daha fa sama'uhu la shay. Suka faɗi cewa kamar yadda yake cikin littafin abin nan tarihu Baghdad kenan, cewa an bada labarin lallai Sufyan dan Uyayna ya samu ikhtiraji shekara ta 97 kenan. Dan haka wanda duk ya ji hadisi a gwashi daga wannan shekara zuwa shekara da ta biyo bayan wannan, fa hadithu fa sama'uhu la shay'un, hadisin da ya ji ba a bakin komai yake ba. Al-Imam Az-Zahabi da yazo kan wannan magana a cikin mizan itiraka san Zahabi yana tahriri na maganganun irin waɗannan da yawa, da yazo sai cewa ana astab'idu ni ban yarda da wannan magana ba, yace wa udduhu ghalatan min ibn Ammar, wannan kuskure ne. Falqattanu mata fil kufa awwala sanata 98, Yahya al-Qattan ya mutu a Kufa ne shekara farkon shekara ta 98 inda ruju'il hajj, lokacin da alhazi suka dawo, wa tahadduthihim bi akhbaril hijaz, sun dawo daga Makka za su bada labarin abubuwan da suka gani a Kufa. Famata ta makkana min sama'ihi bi khilaji Sufyan, to yaushe ji wannan labarin ko mun gane kuwa? An ce shekara ta 97 ne ya samu matsala, shi kuma mai bada labarin ya rasu a farkon shekara ta 98 Muharram, na shekara ta 98. To a bisa ɗabi'an wancan zamanin, idan an tafi aikin hajji kafin a dawo za a kai akalla watan Safar ko Rabi'ul Awwal, to kafin a dawo ya mutu, abinda za bi yake cewa kenan, wanda yake bada labarin shi za bi yana ganin ya riga ya mutu kafin labarin ya zo. Ko mun gane dukkatun nazar na Zahabi, yace da haka ina jin musu, ina musanta maganar nan. Famata ta makkana min sama'i da ikhtiraji Sufyan, domin sai alare sun dawo za su ce a ce ina labarin malam wane, ina labarin suwa ne, me yake faruwa, sai ai ta fada, ba irin yanzu bane da kullum alhadisin da ƴan umara suna ta sarfi kowa na gana abin da suke. Kuma muna yara lokacin idan mutane suka je maka ba a jin labarin sai sun dawo, ba a ma sanin ma yaushe suka yi arfa ko yaushe suka yi hajji, suka yi sallan idi, duk ba a jin wannan labarin sai daga baya a zo a yi ta kwamfiyarin shekara 30 mai kenan nan baya ko da 5. Na tuna sanda baban mai je maka muna yara sai aka ce mu zauna a bakin rediyo ana ta faɗan sunayen wanda suka mutu, kasan da an je za a yi stampede, za a yi ta faɗa jiha kaza da wane da wane, in kun ji sunan babanku sai ku fara kuka daga nan. To da haka yake, za a yi ta faɗin suna alhazai wanda suka mutu, wanda suka mutu da fa alhazai har kofar gida yake dawo da su a wata civilian, irin motocin nan civilian, za a zo a ɗauki ka har kofar gidanku inda za ka tafi, kuma an dawo sai an kawo ka kofar gida, kofar gidanku ko mun lungu wallahi, da haka yake wa alhazai, ba wani maganan kam da wani shashanci da ake irin yanzu ko ku je a yi tuwa-tuwa ma a canza faso a maida naka baya, duk wannan daga baya aka fara su. Da wallahi har kofar gida bana mantawa, ina gani har yanzu a idona, tunda aka dinga kawo alhazai cikin lungunmu ana sauke su gida-gida, kowa da askin shi da ƴan hular shi irin ta usazan nan in sun dawo. To a lokacin haka ake yi sai an dawo daga baya an zo Kufa ake bada labari, sannan aka ji shi sai Zahabi ya ci gaba da cewa tata ya lahu an yashhada alaihi bidhalika wal mautu kad nazala bi, taya har ya samu labarin yadda zai shaida akan wani bayan shi ya riga ya mutu. Sai kuma daga baya sai ya ce falallahu balagahu zalika fi asna'i sanati 70, sai dai kuma in a cikin shekara ta 7 din ne ya ji wannan labarin, watakila kafin ta 8 din Zahabi shi da kanshi ya danyi abin nan haka ya dan rawar kafa. To al-Imam Ibn Hajar shi kuma da yazo a cikin tadhibut tadhib sai yake cewa wa hadha alladhi la yattajihu ghayruhu, in har za a karbi wannan magana daga Ammar, daga Muhammad ibn Abdullah ibn Ammar al-Mawsili, to sai dai a ce a shekara ta 97 din ya ji wannan labarin, ba wai a da 8 ba. Yace li'anna ibn Ammar min as-siqatil mutqinin, dan dai siqa ne. Thumma mal mani'u, kaga siqa ne ba za mu karanta shi kai tsaye ba. Yace mal mani'u an yakuna al-Qattan sami'ahu min jama'atin mimman hajja fi tilka sara, ta yiwu a waɗanda suka yi karatu suka je aikin hajji shekara ta 97 ya ji labarin, shi kuma ya rasu a farkon shekara ta 98 kenan, sai ta yiwu ikhtilatin ya wuce tsayin lokacin da shi Zahabi yake tunani, yayi ta maganganu dai shi dan ya kokarin yayi taujihin maganar, wallahu a'lam.
dan haka ya tabbata dai an samu wannan mas'ala game da shi Ibn Uyayna babban malamin nan Allah ya gafarta musu Al-Imam Al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisan shi ta hanyar Ishaq ibn Rawiya da Bishr ibn Al-Hakam An-Naisaburi da dan shi Abdurrahman ibn Bishr da Qutaybah ibn Sa'id da Muhammad ibn Abbad Al-Makki sannan Bukhari ya kaddata da hadisi ta hanyar Hajjaj ibn Al-Minhal da Sadaqa ibn Al-Fadl Al-Marwazi da Humaydi da wasu kaman Abdullahi Al-Musnadi da An-Nufaili da Abu Nu'aym Al-Fadl ibn Dukay da Malik ibn Isma'il An-Nahdi suna nan da yawa malaman shi da suka bashi hadisi daga Ibn Uyayna da kuma Muslim ya karanta da hadisan shi ta hanyar Ibrahim ibn Dinar At-Tammar da ta hanyar Ahmad ibn Hanbal da Isma'il ibn Ibrahima Al-Hudhali da Abu Khaisama Zuhair ibn Harb da Sa'id ibn Mansur da makamantan su sai malam ya ci gaba da cewa malam ya ci gaba da cewa ma'al mas'udi tare da al-mas'udi shine jikan ibn mas'ud din nan malam Abdurrahman ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud az-Zuhli jika ibn Mas'ud ne ana danganta shi gare shi a ce al-Mas'udi ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi mashahurai wanda malamai da dama sun ba da labarin ikhtilatin sa kaman Muhammad ibn Abdullah ibn Numair da Abubakar ibn Abi Shayba da Al-Ijli da Ibn Sa'd din sun ba da labarin cewa ya samu ikhtilati a ƙarshen rayuwarsa kaman yadda Abu Hatim yake cewa haka ya faru qabla mautihi bi sanatin aw sanataini kafin shekara daya ko biyu Ahmad ibn Hanbal shi kuma yake fadan cewa haka ya faru da shi ne a Baghdad da haka waɗanda suka ji hadisi a gunshi a Basra da Kufa to fasama'uhum jayyidun haka Ahmad ibn Hanbal ya fada kamar yadda yake cikin al-ilal wa ma'rifatur rijal domin daga baya ya dawo Baghdad ne sai da dawo Baghdad a zamanin abin nan mahadi kenan sai ya samu ikhtilati amma hadisan shi da aka koya a zamanin Mansur lokacin shi yana tsakanin Kufa da Basra wannan ba su da matsala insha Allah ya rasu ne a Makka shi Mas'udi shekara ta 158 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sorry wannan ce shekaran rasuwan Mansur kenan 158 shi rasuwarsa shekara ta 165 na 165 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wa akharan hakauhu da kuma wasu na karshe hakauhu malaman baya ai wa fil mutaakhirina hakauhu an ba da labari malaman hadisi sun hakai kuto kaman irin su Abu Ali al-Barza'i sun hakaito fil hafidi ibn Khuzaimatin ko Khuzaimata ni shima al-asli ko Khuzaimatin al-darura ana danganta shi ne zuwa ga kakan shi na can sama shine Abu Tahir Muhammad ibn al-Fadli wanda aka fi sani da Imamul A'imma Abu Bakar Muhammad ibn Ishaqa ibn Khuzaima ibn al-Mughira as-Sulami shima an ruwaito cewa ya samu ikhtilati a ƙarshe ma'al-ghatrifi da ghainun da iskanul muhmala kace gadrifi nisba ne ga kakan shi ko wani kakan shi shima ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi sunan shi Abu Ahmad Muhammad ibn Ahmad ibn al-Husayn ibn al-Qasim ibn al-Ghatrif al-Ribati al-Jurjani da littafin Mustakhraj al-Bukhari yana da Mustakhraj al-Bukhari yayi shi akan abwab shi ma ya samu matsala wancan na farkon wato abin nan Imam al-A'imma ibn Khuzaima hakim shine fadin magana game da shi a cikin littafin sa na tarjuma da yake cewa innahu marida fil akhir wa taghayyara bi zawali aqlihi fi dhil hijja sanata 84 wa 300 shekara ta 384 ya samu wannan matsala sai yace wa asha ba'du 3 sini ya rayu bayan wannan matsalar shekaru 3 وقصدته فيها فوجدته لا يعقل ناجي غنسا a lokacin da samu bashi da hankali hankalinsa ya gushe kullu man akhadha anhu ba'da dhalika falikillati mubalatihi biddin wanda dai daya koyi hadisi a gushe a lokacin to alama ce akan mutumin bai damu da addini bane bai san muhimmancin addini ba haka haki mai fada ya rusa shekara ta 87 a cikin watan Jumadal Ula Allah ubangiji ya gafarta mishi dan haka shi ma ya samu wannan ikhtilati a karshe-karshen abinda aka shaida na rayuwarsa ma al-qati'i sannan sai kuma al-qati'i to wancan auke wancan nabiyin shi al-qatrifi sai a cikin at-taqid sharhin wannan littafi na alfiya sai shi ibnu al-imam al-iraqi yake cewa lam ara man zakarahu fi man ikhtalata illa aba ali al-madhkur in banda abu ali din can da aka ambata abu ali al-barza'i kenan banga wanda ya lissafa al-qatrifi cikin muktaritai ba shi kadai aka samu ya faɗi wannan wa qad tarjamahu hamzatu suhami fi tarik jurjan fa lam yadhkur shay'an min dhalika wa huwa a'rafu bihi fa innahu min shuyukhi sannan kuma hamzatu as-suhami yayi tarihin sa a cikin littafin tarikh jurjan amma bai faɗi haka game da shi ba tare da cewa kuma ɗalibin shi ne ya fi shi sanin shi yace amma dai duk da haka akwai maganganu da malamai suka faɗa game da shi cewa yana ana tadlisin sa Abubakar Ismail yakan yi riwaya daga gare shi a cikin sahih din sa sai ya tadlisin sa wanda yake alamta kama akwai wata matsala wallahu alam sai yace ma al-qati'i sai kuma al-qati'i ahmadu al-ma'ruf al-qati'i nisba zuwa ga qati'atu daqiq sunan anguwa ne a Baghdad Abubakar al-Qati'i sunan shi Ahmad kamar yadda ya kawo anan Ibn Ja'far Ibn Hamdan Ibn Malik al-Ma'ruf wa tu sanannan malami fiqa din nan kamar yadda hakim ya fada yake cewa innahu fiqatun ma'mun kamar yadda zabi ya kawo a cikin mizanul i'tidal haka al-Khatib yake cewa la a'lamu ahadan taraka al-ihtijaj bi ni ban san wanda ya daina wato hujja da shi ba haka zahabi yake cewa innahu saduqun fi nafsihi maqbulun mai gaskiya ne abun karbe akan kanshi wallahu alam sai malai ya ci gaba da cewa to waɗannan kenan da ya ambata akwai tatma da shi malam malam sahawi ya kawo a cikin fatul mughis yana da kyau mu karanta ta dan mu ji wasu ƙare-ƙaren fa'ida kaɗan ne da ya ce cewa tatmatul ya ce wa rubbama yattafiqu urudu ma yushbihu al-ikhtilat ana samun cakudai ɗeniya da wani abu urudun wani abu mai bujirowa sai ya kama da ikhtilati wata ƴar mantuwa haka wanda ba permanent ba thumma yahsulu shifa minhu sannan kuma daga baya sai mutun ya warke kama haka hu Abu Dawud fi sunanihi an ma'marin annahu qala ay tajamtu ma'mar ibnu rashid bin sanani yace na taba yin qahu fa zahaba aqli sai na samu tafiya hankali na rikice gaba daya hatta kuntu ulaqan fatihatul kitabi fi salati kan dan yi sallah sai an dinga fada mun ana karanta mun fatiha ina bi jiza usade da yawan yin kawon nan ku dinga bi a hankali musamman kai kowa ka mika mai kanka ya zabtara maka kawo ya dinga zukewa ka bari ka samu wanda ya iya wata na zaka waye gari ka duk abin da ka iya ya kubuce da chemistry din ne da mathematics da qur'anin duka ka ji ba komai wallahi ka usadai suna da ganganci kawai saboda an ce kaho suna ne kullun sai mutun ya je mika kanshi kai a dinga dan karame waya ga maka ana yin magani mutun lafiya shi lau sai ka bari sai baka da lafiya ko kuma idan ka samu wanda ya iya kusan saboda yanzu ƴan islamic chemists din sun yi yawa jama'a duk wanda muka kawo kansu wallahi tallahi a cikin zadul ma'ad sun musu tonan sirili jama'a in Allah ya so saboda suna cutar da mutane kuma matsalar kasan nan ne babu regulation yadda ake in zaka kafa chemist ko zaka kafa pharmacy ko asibiti ko makarantar ko yadda aikin jinya sai an yi accrediting ɗinka an baka lasisi akwai hukumomin da suke yin wannan aikin to tunda islamic chemist has come to stay ba za ka iya hanawa ba to ya kamata a ce gwamnati ta dauki abin da muhimmanci cewa ba za ta ba al'umma ta kawai su zama haka ga sanan abu da kawai kamar kankara kowa ya dima musu wuka ba yanzu duk wani ustazu da ya kasa yin wata sana'a ya kasa san makanta da za ta bashi aiki ko ya je an kore shi a FCE yayi sata an sa kawai sai zo sai samu dan shago a gosu ya je siyo habba da zaitun da ma'u khal ya zo ta kuɗa kawai ce shi ma ya zama likita mata kuma saboda daƙiƙanci shikenan sai ta zuwa wurin su su ta ba su duk komai kaje kawai habba za su baka kawai saboda annabi ya ce shifa'ul min kulli da to haka yace a sarrafa ta har fa yanzu sai kaga an riga an tulunan abun nan jarkoki din na riga an cika su da ruwa duk an musu karatu an aje su da ka zo kai a titila daidai na kudin ka kai a baka kamar yadda ake aje normal saline a chemis ana cewa wallahi abin da suke mutane kenan da dama wallahi tallahi ba su san abu a ilmance ba da daman su to da mu mun gwada su ne dai zaka gwada su da ba su san abin da suke ba amma tunda jahilci yayi yawa mutane kuma suna neman alternative tunda asibiti yana da tsada yana da wahalar sha'ani wannan ma da gaskiya abin da ya kuntata kuma wannan babu regulation kowa zai iya yi sai su zo yanzu fa ana samun wasu wanda suke yin ruqya a cikin normal saline wai sai a dura mutum ai normal saline za a mai tofi sai a dura mutum wai magani ne ko kuma ayi rubutu a jikin takarda a je a saka a cikin garwashi a kona a ce kai haƙi wannan da aka suke zama bokaye jama'a hanya sun kama hanya zama bokaye wasu su in gutunuka ta sami batar da malam ya tintala tare hayya da zai amfani wannan karatu alamatun yu'rafu bihas sahir akwai wadanda ba su ma san suna yin bokancin ba da jahilcin suke buwa aljani ko ni sheidani ya rikita musu kwakwalwa su bata kuma su bata da mutane dan haka kawai abin da nake cewa mutane su kiyaye da dama daga cikin ɗan islamic chemist din nan in ba ka san sun iya ba wasu su ɗan kasuwa ne kuma kuɗi kawai suke nema kuma kaje inda suke dan karo mutane kuɗi magani daya sai su ce maka 30,000 akwai wanda zai ya ce min wai dan Allah tunda ya san muna da dalibai da sauran masu mana tambaya dan Allah mu dinga tura mishi da customer zai dinga bani percentage haka ya gaya min wallahi tallahi har yau ban tura mai kowa ba sannan ma ya ganne ya ce to malam shiru baka tura min kowa ba nace ban samu bane har yanzu samu customer bane saboda mata su ta maka waya da message suna neman fatawa suna neman tambaya akan jini akan aljanu ba su samu miji ba akan jinnul ashik kusan ba a 24 hours ne ba mu wannan tambayar ba to in na gara ma ni ba san da mun islamic chemist ne kenan ko kawai in neman kudin nake yi amma wai dinga tura mishi duk maganin da aka sayar zai bani percentage ni na san wannan nake referring to them na san sun iya idan na ga mace tana da case mai kyau na san wannan zan gaya musu irin su malam Amiru su malam Abdullahi mai gilashi da makamantan su wadannan na san sun iya sun koya malam Abdullahi Niger yaje zauna tintin ya koyi wannan sana'ar ta maganin musulunci shekara da shekaru kuma har yanzu yakan je ya tafi Sudan ya tafi na ne nemo ilimi akai haka malam Amir kowa ya san shi yayi wannan abu tun bayo ba amma kawai mutum rana a tsaka kaji kawai ya zama likita akwai wanda fa anan A2 aka wannan binciken anan nan pharmacy A2 akai collecting magunguna sample na magungunan Islamic chemist daga ciki akwai wanda suke bayarwa na karfin azzakari na maganin zazzabi da aka je aka bincika sai aka samu ashe Viagra suke dandakawa su zuba a cikin garin maganin Viagra maganin chemist dayan kuma aka samu paracetamol ne shi ma aka dandaka aka zuba a ciki to su ba mutane sai paracetamol din malakan mana ya je ya sayo paracetamol an riga an gyara shi ya zama hygiene an yi mishi komai abin da ya kamata na gyara ya je ya dandaka shi ya cakuɗa shi da wani garin magani kaga ya kusar da shi daga yanayin shi na sirin din shi sannan kuma ya zama mutane ya ci maganin gargajiya ne to saboda mu kuma Hausawa da Nufawa da Yarbawa mu dai yan arewa waɗannan muna da shegin san shan magani kamar yan tauri ta ka sai mu ta shan komai shi za ka ga lokaci guda a ce hanta mutum ta lalace saboda ya je ya dinga dura mata abu iri daban-daban bai san meye ba za ka duk maganin za ka sha ka kiyaye shi tukunan magani duk magani abin da suke cewa poison ne sai ya zama maka dole za ka sha shi to kuma su suna yaudarar mutane saboda magungunan su ɗabi'iya ne ko me ka gani sai ko me ka samu kawai sai a ce ai zuma ne da habba gaskiya ne zuma ne da habba suna da kyau amma wannan ciwon da aka baka shi shin ya cancanta ka sha wannan abun ko bai cancanta ba shi ne abin da ya kamata ka fara tunani to ka dai ji wannan malamin haka ta faru da shi wa kana ihtajama ala hamatihi wannan yana nan a cikin sunanta Abu Dauda a cikin bayani akan to haka yake cewa wala gani annal burhan al-halabi arada lahu falijun al-burhan al-halabi ya taba samun stroke fa unsiya kullu shay'in hatta al-fatiha ya manta komai har fatiha ya manta summa ufiya sannan sai ya warke wa kana yahki an nafsi da kanshi yake ba da labari cewa innahu sara yataraju ilaihi mahfuduhu katifin shay'an fa shay'an daga baya sai ya dinga cin karatun shi na dawowa yana dawowa wannan ta cikin tafin adawul lami na shi wannan malamin ya kawo shi a wajen wa ajabu min hadha malam yace abin da ya bada wannan mamaki ma zakara ul qadi iyad alqali iyad ya bada labari anna ibrahim ibn muhammad al-habrami al-ma'ruf ibn al-sharqi al-mutawaffa sanata 60 wa 90 wa 300 ya rashi ka ta 396 kad hasala lahu qabla mautihi bi 30 sharan falijun ya samu stroke kafin mutuwarsa da wata 30 kamar shekara 2 da rabi kenan ko fakana falam yakun yantiqu bi ghairi la ilaha illallah bai iya fadan komai sai kalmar shahada wala yaktubu ghaira bismillahir rahmanir rahim bai rubuta komai sai bismillah fakana dhalika min ayatil lahi azza wa jalla aga wannan shi wali ne mai go wannan ya cikin tartibul madarik tarihin malikiya din nan na malam alqadi iyad wa nahuhu makamancin wannan ma qala muhammad ibn isma'il as-sa'iq kana ahmad ibn umair al-wadi ya'ni shaykhahu yuhaddithu an amr ibn hakkam wa nadir ibn muhammad fanhadama daruhu gidan shi ya rushe wa taqatta'at al-kutub da tafai suka yayyage fa ikhtalata alayhi hadithu amr wa hadithu nadir hadisan suka tafi da li annahuma jami'an yuhaddithani an shu'ba وليس مراده الاختلاط وليس مراده الاختلاط المذكور ان قال شيخنا انه يلحق بالمختلطين da aka shin yayi fada hadisin na nadru yace daga amru na amru yace daga nadru to ba a ganin shi ikhtilat dukkanin su fiqat ne kuma dukkanin su na riwaya daga shu'uba ne wa kad yataghayyaru al-hafidu likibari malami na iya samun matsala saboda shekarun sa wa yakunu maqbulan fi ba'd shuyukhi amma za a karba hadisin shi ta wasu saboda mene li kasrati mulazamatihi lahu idan ya dade da shi wa tulu suhbatihi iyahu ya dade zama da shi da haisu yasiru hadithuhu ala dhikrihi wa hifdhihi ba'da al-ikhtilat wa taghyir kama kana qablahu ta yadda dukkanin abin da ya samu na matsala ma bai canza hadisin nashi gabaki daya ka Hammad ibn Salama ahad al-a'immati ahad a'immatul muslimin fi Thabit al-Bunani kamar Hammad game da Thabit al-Bunani imamu Tirmidhi ya magana akan haka a cikin abin nan ilal haka nan wannan ya sharhin ilal din nan Ibn Rajab ya magana akai ولذا اخرج له مسلم ذاك ذاك مسلم يفتد حديثا توننا هنيا كما قدمته في مراتب الصحيح على ان البيهقي قال ان مسلما اجتهد واخرج من حديثه ان ثابت بخصوصه ما سمع منه قبل اختلاطه وتغيره الامام البيهقي a cikin maganganun da yake a cikin al-khilafiyat yake cewa muslim yayi kokari ne ya tsaya ya tantance hadisan riwayar wannan ne Hammad daga Sabitu Al-Bunani sai ya gane waɗanne ne masu kyau to na su mu gama littafin yau gashi ya mana sammatsi amma na ga insha Allah zuwa na gaba ya kamata mu ci dunin shi gaskiya domin abin da ya rage kawai tabaqatul riwayat da al-mawali min al-ulama'i war riwayat shikenan sai khatimar kamar da muka ambata insha Allah idan mun gama shi za mu fara littafin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi wanda dama yana cikin jerin gilin tafamu na syllabus din wannan makaranta kuma musamman lokacin da ya kamata a karantar da shi hajatuhu haja ilaihi masa saboda yana karantar da ladabban ilimi ya tsoratar da mutane daga ganganci ya nuna musu muhimmancin ilimi da girmama malamai da bi a hankali musamman a wannan zamanin da dalibai ba sa bi a hankali suna shiga abin da yafi karfin su wanda yake haifar da rigingimu da fitintunu da rudani da tashin tashi na iri daban-daban kaga lokaci ne da ya kamata a yada irin wannan karantawa da ilimi wataƙila a samu waɗanda za su nabba'antu mu nabba'antar da kanmu akan kowa ya san matsayin shi littafin zalami amfani da shi shine sahih din shi akwai sahihu jami'i bayan al-ilmi wa fadlihi insha Allah da aka kowa sai lalubo nashi ya aje shi a kusa zamu saurara ne insha Allah sai Allah ya kai mu darasi daga ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh